Hukumar Lura da 'Yan Gudun Hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice sun koka kan tunsasa wannan da kasar Kamaru ta yi wa 'yan Najeriya da ke samun mafaka a kasar tasu, wanda suka ce ya saba wa jiran nan 'yan gudun hijira na ƙasa da ƙasa. Wakilin Hukumar Lura da 'Yan Gudun Hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Dakar, Madamis Ahuwa Josede, ta bayyana hakan a wani taron da suka gudanar da masu ruwa da tsaki a garin Maiduguri kan makomar irin waɗannan 'yan gudun hijira da ƙasar Kamarun ke barazanar korarsu. Duk da cewa wannan sanarwa na Majalis Ahuwa ya sha babban da abin da hukumar shige da fice na Najeriya, wato immigration, suka bada, yake cewa babu mutum guda ɗan Najeriya da aka tattasa mishi dawowa, dukkanin sun dawo ne don ƙashin kansu. Wannan batu ne da ya fi ɗaukan hankulan mahalata wannan taro, wanda kowanne ke bayyana matsayinsa, yayin da Majalis ta ci gaba da cewa ta ce muna da mutanen da suka dawo don ƙashin kansu, sannan kuma akwai waɗanda aka tattasa musu don dawowa, ko muna so ko ba ma so, hakan ya faru. Ta ce ya kamata a bayyana abin da ke faruwa saboda ci gaba da kyautata dangantaka tsakanin makwabtan juna, ba amfanin boyewa. Ta ce dalilin ma da ya sa muke gudanar da wannan taron saboda shi ne matsalar ta'addanci, kuma ta'addancin ya shafi ƙasar Kamaru kamar inda ya shafi ma ƙasar Najeriya. Ta ce abinda muke so mu nuna a nan shi ne ba muna so mu haddasa yaƙi ba ne, a'a, ko kuma a tada jijiyar wuya. Abinda muke bukata shi ne muna so mu samu dandalin da za a zauna ne don a ci gaba da zaman zaman lafiya da walwala a waɗannan ƙasashe.
So I hope that it is clear when we say that some will return against their will.
Ina fatar an fahimci abin da nake faɗi, don wasu daga cikinsu sun dawo ne ba tare da sansu ba, don haka muna ci gaba da haɗa kai da ƙasar Kamarun don mu tabbatar cewa hakan bai ci gaba da faruwa ba. Ta ce ba muna so mu ƙara rura wutan ba ne, a'a, namu shi ne muna so mu tabbatar cewa an samu daidaito da fahimtar juna don kare haƙƙin waɗannan 'yan gudun hijira. Sai dai kwantolan hukumar shige da fice na jihar Borno Alhaji Bello Jahun ya ce babu wani da aka tattasa wa dawowa zuwa gida. Ya ce batun tilastawa zuwa dawowa gida, ina so in faɗi muku cewa babu wani abu kamar haka. Babu wani abu kamar haka.
We have to understand this situation. We have the international forces that are fighting this insurgency. And we have villages and towns around this border. Mostly, some of our people are involved in this fight. So the only thing they will do is that to move them to the other side. And when the crisis comes down, they'll come to the other side.
Ya ce ya kamata mu fahimci halin da ake ciki. Muna da wasu rundunonin ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da wannan ta'addanci, kuma muna da garuruwa da ƙauyuka kan in waɗannan iyakoki. A ƙasari wannan rikicin ya yi wa mutane zobe, saboda haka abin da za su yi kawai shi ne sai su tura waɗannan mutanen zuwa ɓangaren Kamaru. Idan kuma aka ɗan samu sauƙin al'amari, za su sake turo su ne zuwa ɓangaren Najeriya. Don haka babu wani tusasawa ko kuma tilastawa wanda ya dawo Najeriya. To ko menene matsayin gwamnatin jihar Borno game da wannan lamari? Tambayar kenan da ya ma shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, wato injiniya Ahmed Satomi.
A wannan sati da ta gabata mutum 92,000 da wasu ɗaruruwa da ba sa kai da ne suke Kamaru a Minawao Camp, wanda an yi rajistarin dinsu, kuma ba a tilasta kowa ya dawo ba. Akwai abin da ake kiran shi repatriation agreement, tripartite din kenan, wadda gwamnatin Kamaru ta sa hannu, gwamnatin Najeriya ta sa hannu.
Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injiniya Ahmed Satomi kenan ke bayani da makomar 'yan gudun hijira fiye da 92,000 da zakan ke samu mafaka a ƙasar Kamaru. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.